بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن أصبر تقوس قوات الربيع الأول shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 333 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da bayani akan al'adunsa da tafarkinsa da yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da shiriyarsa wanda ya kasance kamar da muka ambata littafi ne shakundum wajen waɗannan bayanai malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi ne a halin tafiya a ƙasar Makka nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsu Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba a darasin da ya gabata na 332 mun gama da mujalladi na uku a irin wannan nuskha ta Shu'aibul Arnaut wanda yake da irin wannan nuskha ta Shu'aibul Arnaut shi da Abdul Qadir Arnaut zai ga cewa karatu da aka yi wanda ya kai ƙarshen yaƙe-yaƙe da wasiƙu da wufud wanda ya shafi jihadi da sulhu da zuwan baƙi da aiken sakonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to an gama da wannan mujalladin ubangiji Allah ya karba mana abin da muka yi a ciki wanda yake daidai Allah ya sa mana albarka a ciki kurakurai kuma muna roƙo Allah madauki sarki ya gafarta mana to ina so na dan mana wata tariya dan mu gane inda muka fuskanta kamar yadda na ambata wancan mujalladi na uku wanda muka dauki wajen shekara 6 muna karatun shi kamar yadda na ambata a ran nan tun daga 23 ga watan Mayu 2018 har zuwa last karatu da muka yi wanda mun fara shi ne a lokacin cikin watan ma Ramadana ne Ramadana ne shekara ta 1439 ranar 7 ga watan Ramadan muka gama da mujalladi na biyu muka dauko na uku kaga wajen shekaru 6 ke duk da corona da ta ratsa da kuma wata rana ayi wata rana ba ayi ba haka dai sun mu'amalu sun makafaru mun yi darasi ɗaiɗai a cikin littafin guda 154 guda 154 kamar yadda na sha faɗa inda muna yi kullum a rabin shekara za mu gama shi da a ce kullum za mu yi awa ɗaya ba zai kai shekara ba tun daga kaset na 178 zuwa kaset na 332 shi zai baka kasusuwa guda 154 to kafin nan in za a iya tunawa lokacin da Malam Albani Allah ya gafarta mishi Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gillan da waɗannan matsiyatan ƴan bindiga suka yi masa ubangiji Allah ya musu sakamako irin aikinsu a lokacin Malam ya riga ya yi alƙawarin zai karanta da littafin Zadul Ma'ad kuma har ya ayyana irin nuska da zai amfani da ita da sauransu kuma har sai ya fara da karantar da ɓangaren Tibbun Nabawi wanda shi ne mujalladi na hudu na ji Malam ya yi kamar kasusuwa 37 ko da yake guda 20 ne suka fito sauran sai an tumu su sai ne na suke guda 20 ne suka fito kasusuwan wanda suke yawo wanda suke dauke da muqaddima wata ke qayyima jiddan mutane suna da kishiro wannan karatu to bayan rasul mal albani Allah ya gafarta mishi muka karasa karatun sira ta abin nan professor Zaid Nur Abdul Karim Zaid wanda a lokacin malam yana yin wannan karatu daga ƙarasa wannan karatun muka shiga cikin littafin nan na Zadul Ma'ad wanda muka fara karatun shi a 15 ga watan November 2014 muka fara katin zadul ma'ad daidai da 23 ga watan al-Muharram shekara ta 1436 an ta sama shekara 10 fa yanzu shekara 9 ba ƴan watanni daga 2014 yanzu muna 2023 muna September 2023 mun fara a November 2014 kaga shekara 9 babu wata biyu ana abu daya Allah ya gafarta mana to yanzu mun ga mujalladi na 3 ya kamata mu shiga wannan mujalladi na 4 wanda shine dauke da karatun at-tib to amma wani hanzari ba gudu ba in muka lura last week ba mu yi karatu ba saboda ma ta shawartawa me ya kamata yi ni ba zan karanta da wannan dibbin ba ko ba gaskiya ba ba sabgata bace ba harka ta bace saboda haka muka shawarta da wasu cikin ƴan uwa malamai da suke nan cewa tsallake zamu tsallaka zuwa mujalladi na 5 wanda shine fusulun fil aqdiya wal ankiha wal buyu shi kuma mujalladi na 4 wanda yake dauke da kitabut tib zamu ban mamala aliyu mai zuma namu shi mala ali mai zuma sune yan harka aljanu da ruqya da sauransu mun yi magana da shi kuma alhamdulillah zai iya bakin kokarin shi wajen kanta da litafi saboda haka in ya gama shiryawa zai zo ya tinkari wannan mujalladi na 4 da haka mun ritsa litafin kenan zamu dinga yin wannan asabar shi kuma ya dinga yin nashi lahadi da yamma irin haka tunda babu komai dama da ake kuma dama asalin karatun kwana biyu ni ne na mai da shi daya saboda larurar rayuwa saboda kuma zamu ci gaba da lissafin lambobin mu wannan 333 shi kuma yanzu zai lissafi daban na tibbun nabawi sawa'un sabon lambobi zai yi ko zai ci gaba ne daga lambobin da Malam Albani wannan kuma ya rage ga yadda shawara ta kama amma dai ni ba zan karanta da tibbu ba ba sabgata bace ba aiki na bane ba na so ni shiga abinda zan zan zama nayi rashin adalci wa kaina wajen shiga abinda ba sabgata ba tunda akwai wanda yake sabga shi ce kuma nan da hadisi salafiya Allah ya albarkace mu da kusan kowace sabga akwai mutumin da zaka ga ya damu da ita akwai wanda ya damu da jana'iza akwai wanda ya damu da daraji akwai wanda ya damu da tauhidi akwai wanda ya damu da tarihi akwai wanda ya damu da fiqhu kowanne ba ina cewa sauran ba su da alaka da shi bane amma za ka ga dai mutum yayi zarce akan abu haka maka ta ibn taymiya take ko za ka ga kowane malami yana da wani abu da ya bashi muhimmanci to haka ake so al'umma ta zama sai ya zama an tare kowa ya tare ma al'ummar wata sagra haka tare akan abu daya sai a mai yawa sauran kuma babu wanda suka dauki ragamarsa sannan kuma wannan wata dama ce da kamar yadda muka ambata a wani karatu ban san kuna ambata an dauka ba daga cikin ƴan uwan mu dalibai da muke rayuwa a nan wajejen akwai wanda dama za su yi karatun nan da muke yi wannan dan kokarin da muke wasu ma wani ma in ya hau kujerar nan sai an ji ya fi ma wani wanda yake yi gogewa baiwa ce ta Allah da taufikinsa to amma mutum yana buƙatar wani apprenticeship haka yake cewa ko haka yake cewa malam ku ne ɗan English apprenticeship ko wato wani kamar me zan ce ne sanin makama aiki koyo inda yake ma masu aikin injiniya ko likita ko pharmacy ko duk wani aiki da yake da alaka da sanin makama aiki in ka gama 300 level ko 4 ko wani abu sai a ce ka je industrial training ko attachment ka je ka ga yadda ake yi a aikace a ma'aikata a asibiti ne a ofishin 'yan sanda ne a kotu ne ko a airport gwargwadon irin ilimin da kake koya ka je kai mubasharantar aikin to wannan yana taimakawa mutum randa zai fara aikin da gaske ya zama yana da wani sabiqul ahad kamar yadda ƴan education suke to practice zuwa kaga mu duba mu samu wannan falalar ba saboda ba shiri aka kashe Malam Albani Allah ya gafarta mai aka zo kai aka ce mu zo mu wannan karatu sai muka dinga yin bugi bagiro muka dinga yin dagaji har yanzu ga yanan abun sai dai Allah san barka kawai saboda haka muna so ya zama akwai wani tsari na wato horo da sanin makama wanda mutum ya san da ne kamar zuwa kan aika ana tafiyin point ana cewa to wane yi kaza wane yi kaza to ka san cewa akwai aiki a gaban ka kenan sai ka ci gaba da shiryawa Allah ya sa mu dace saboda ibbun nabawi ya kuma hannun malam Aliyu mai zuma Allah ubangiji ya bashi tawfiki da mu gaba daya ni kuma zan ci gaba da wannan harka ta fiqhu da fiqhun hadisi da haka zamu tsallaka inda malam yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fil aqdiya wal ankiha wal buyur haka yabo a wannan nuska ta su Shu'aibul Arnaut amma a nuska ta rubutun hannu abin da yabo shine fusulun aya kuri wanda bai zo da kofin ba na manta ya kamata a ce na saka muku a group don ku gani an je gida sai a istidraki ya kamata ainihin wato nuska ta rubutun hannu rubutun malamin cewa yi fusulun fi hadisi sallallahu alaihi wasallama fil aqdiya wal ankiha wal buyu kafin fusul din kuma akwai lafazin bismillahir rahmanir rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban wannan yana nuna kamar daga baya ibnul qayyim ya tunanin yin wannan wato kamar wani tafi ne daban kamar bayan yayin rubutun ya gama iya tibbu din sai ya so ya tsaya a wajen sai kuma ƴan kwanaki kuma sai ya tunanin kai ya kamata a ƙara da kaza mana to sai ya fara da bismillah kamar yayi isti'nafin wani sabon zanci yace fusulun wasu fasallai fi hadisi sallallahu alaihi wasallama fil aqbiya game da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da alƙalanci yanke hukunce hukunce na husuma da haƙoƙin mutane wal ankiha daban da ya shafi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da auratayya wal buyur da kasuwanci da cinikayya malam ya fara da wata irin muqaddima yace walaysa al-ghardu min dhalika dhikra at-tashri' al-'am ba manufar wannan karatun ne a yi magana a ambaci yadda al'amarin wato ka'idoji suke cikakku game da alƙalanci game da aure game da cinikayya ba wa in kanat aqdiyatuhu al-khassa tashri'an 'amma idan yake su kansu hukunce-hukuncen da alƙalancin da Annabi su ma tashri'i ne amma yana nufin ba zai kawo abin ne a bisa tsarin tafin fiqhu ko tafin hadisi ba wanda za a yi ta kawo ka'idoji a yi ta kawo misalai da hadisai ba sai dai ana so ambaci a abin nan ne wato a ayan na wasu alƙalanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yace wa innamal ghardu dhikru hadihi fil hukumati aljuz'iyya manufar shine ambatan wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukunce hukunce sassan hukunce hukunce allati fasala biha bainal khusum wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci da su a tsakankanin abokan husuma wa kaifa kana hadihu fil hukmi bainan nas da bayani akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukunci tsakankanin mutane wa nadhkuru ma adhalika qadaya min ahkamihi alkulliya yace kuma zamu ambaci wasu dunkulallin zantuttuka game da hukunce hukuncen da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da ka'idodi dunkulallu wannan kamar muqaddima ce sai yace faslun sabata anhu sallallahu alaihi wasallama min hadisi Ba'd ibn Hakim an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama habasa rajulan fi tuhmatin yace ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar riwayan Ba'd dan Hakim daga babansa daga kakansa cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama habasa rajulan fi tuhmatin ya taba sa an tsara wani mutum ayi arrestin mutum a kulle shi a hana shi yancin yawo ko yancin walwala saboda wata tuhuma asalin hadisin yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Abi Dawud da Tirmizi da Nasa'i da Hakim duka sun rawaito shi da isnadi kyakkyawa Imam Nasa'i ya mushi babu da cewa babu imtihani sariq kamar yadda Abu Dawud ya mushi babu da cewa babu al-hamsi fi daini wa ghaini babun da ke bayani akan halastin a kama mutum a kulle shi har sai an biya bashin da ke kansa ko wani haƙi da ke kansa قال احمد وعلي بن المديني هذا اسناد صحيح ولنا من يم معلمي غدا بيو سن انغنت اسناد wannan riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal da Ali ibn Abdullah ibn al-Madini Allah ya gafarta musu gabaɗin su wa zakar ibn Ziyad anhu fi ahkami ibn Ziyad wannan shine Ahmad ibn Muhammad ibn Ziyad al-Lakhmi Ahmad ibn Muhammad ibn Ziyad al-Lakhmi wani alqali ba maliki wanda ya rasu a shekara ta 312 bayan hijira yana da littafi mai suna al-ahkam to a cikin tafin nashi al-ahkam ya ambata annahu sallallahu alaihi wasallama cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama sajana rajulan ya kulle wani mutum a ataka shirkan lahu fi abdin wanda ya enta wani sashi na abin da ya mallaka ga wani bawa suna da tarayya da dan uwansa akan mallakan wani bawa sai ya ce ya enta nashi bangaren fa wajaba alaihi istitamu aitihi hatta ba a gunai matan lahu saboda ya zama wajibi a kansa ya cika yancin bawa ya dauki ragowar rabin kudin ya bai wa dan uwan shi da ya mallaki rabin bawa saboda bawan ya zama yantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka rike shi har sai da aka saida wata yar ganima da ya mallaka aka biya wannan mutumin kudin sa wannan riwaya tana cikin musannaf na Abdul Razzaq As-Sanani da Imam Al-Baihaqi a cikin As-Sunanul Kabir nashi ta hanyar wato Thauri daga Ibn Abi Layla daga Al-Qasim dan Abi Abdurrahman Ibn Abi Miljaz cewa wasu ƴan uwa guda biyu daga cikin Juhaina suna da bawa sai aka enta bangaren aka enta bangaren zuwa ƙarshen sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike shi wannan yana nuna halaccin shugaba zai iya arrestin wani wanda ake zargi da wani laifi kuma wanda ake tsoron idan an bashi yanci ya tafi ta yi ya gudu ko kuma haƙƙin waɗanda suke bin shi haƙƙi zai iya salwanta to ana iya a rike shi ta yadda idan an rike shi wato zai zama hakan ya bada dama a karba haƙƙin da ke hannun shi na'am haka izana kwa na'am sai malai yace faslun ga wata gaba fi hukumihi fi man qatala abda hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da mutumin da ya kashe bawansa rawal auza'i ana amr ibn shu'aib ana bihi an jaddihi anna rajulan qatala abdahu muta'ammidan cewa wani mutum ya kashe bawansa da gangan fajaladahu nabi sallallahu alaihi wasallama mi'ata jalda sai nabi masa bulala 100 wa nafahu sanatan kuma ya kore shi daga madina shekara guda wa amarahu an ya'tika raqabatan ya umurce shi da ya enta bawa wa lam yuqidhu bihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ainihin wato daukar ma wancan bawa fansa ko ayi mishi kisasi wannan riwaya tana cikin musannaf na ibnu abi shayba da imam ad-darqutni ya ruwaito ta a cikin as-sunan hakanan baihaqi ya ruwaito ta a cikin ainihin wato sunan al-kabir din shi baihaqi da ya kawo ta da hanyoyi daban-daban sai ya ce asanidu hadhihi riwayati dha'ifa wala taqumu biha hujja yace isnadojin wannan riwaya masu rauni ne kuma babu hujja a ciki hakanan al-imamu ibnu hajar a cikin at-talkhis al-habir fi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir shi ma ya tafi zuwa ga raunin wannan riwaya amma wasu malamai sun hassana riwayar suna ganin za a yi aiki da hukuncin da ke cikinta wallahu a'lam wa rawal imamu ahmad min hadith al-hasan an samura imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito hadisi daga ta isnadin al-hasan al-basri daga samuratu dan jundu wanda an shayi magana akan cewa wannan riwaya wannan tarjuma akwai ta taburza game da ita saboda Hasan al-Basri magana mafi inganci shine bai gamu da samuratu dan jundu samura ya shigo garin su ko kuma samura ya bar madina shi kuma al-Hasan al-Basri ya shiga madina ba su gamu ba saboda haka sai ya zama din riwayar al-Hasan an samura sai an tsaya an tantance sannan kuma al-Hasan al-Basri yana tadlisanci kuma yayi an ana kamar yadda yake a asalin riwayar al-Imam Ahmad ne ya rawaito ta kamar yadda malai ya ambata da kuma Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i dukkanin su rawaito ta yace an samura radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah man qatala abdahu qatalnahu wanda ya kashe bawansa da gangan nabi yace za mu kashe shi fa in kana hadha mahfuzan malai yace inda a ce wannan magana tabbatacciya ce wa qad sami'ahu minhu al-hasan kuma ya zama cewa al-hasan al-basri ya ji daga samura kana qatluhu ta'ziran ilal imani, to zai zama kisan ba kisasi bane, kisa ne ta hanyar ta'ziri. Kuma dama a wasu mazhabobi kamar mazhabin Malikiya sun yarda da cewa ta'ziri ana iya yin shi har da kisa, sun yarda cewa ai ta'ziri da kisa akwai abubuwan da a Malikiya ake yanke hukunci da kisa, kuma ba abu ne da yake da nassi ayyananne ba, sai su ce ta'ziri ne shine kamar irin wannan. Su sun yarda ana yi mutum bulala 50 ma da matsayin ta'ziri. Mun karanta a baya Imam Ahmad ibn Hanbal da Shafi'i sune suke ganin a tsaya 10 kamar da yabo a cikin wata riwaya. Saboda haka suka ce malam ya ce idan ya tabbata an yi haka, to ya nuna cewa kisan ta'ziri ne ilal imami, ƙarfin aikata wannan doka yana hannun liman shugaba, bi hasabi ma yarahu min al-maslaha, in yaga akwai maslaha a cikin haka, in yaga cewa kyala wani ya kashe bawansa zai haifar da masu bayi da sun yi fushi kawai su kashe, to sai ya kashe wannan din dan ya datsa wancan mugun tunanin. In kuma yaga cewa wanda ya kashe bawan ya dawo yana ta nadama dan duke shi ce ya asara, mun ba wanda zai ƙara marmarin haka, bawa dukiya ce, saraka wanda ya kashe bawan shi ya yi asara a dukiyarsa sai ya kyale shi ko kuma ya mishi hukunci da bai kai haka ba. Saboda haka maslaha ce tana hannun liman. Wa amara rajulan bi mulazamati gharimi, ko kuma mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa ya lazimci wanda yake bi bashi kafar shi kafarsa har sai ya biya shi, kama zakara Abu Dawud, kama da Imam Abu Dawud ya ambata a cikin sunan ɗinsa lamba hadisi na 3600 da lamba 29 anan Nadhr ibn Shumayl, daga Nadhr ɗan Shumayl, anil Hirmas ibn Habibin an abihi an jadi, daga al Hirmas ibn Habibin, daga babansa daga kakansa. Wannan tarjama ce wata take ba bin nan musalsala bil majahib, mutum da yake cewa al Hirmas ibn Habib malama hadisi na cewa ba su san shi ba, haka nan baban shi, haka nan kakansa, a saboda ka isnadi ne mai rauni kwarai. Radiyallahu anhu, kakan nashi an ce sahabi ne, qala yace ataitu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi gharimin li, na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da wani wanda nake bi bashi, fa qala li, sai annabi yace mun ilzamhu, kana ce masa kafakka kafar shi, thumma qala li, sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mun ya akha bani sahmin, ya kai dan uwan banu sahm, ma turidu an taf'ala bi asirik, me ya zaka yi da wannan mutumin da kuke ta yawo tare da shi, ya zaka yi da shi. Warawa Abu Ubaidin annahu amara bi qatlil qatil, sannan al-Imam Abu Ubaidin a cikin garibul hadith kenan, Al-Qasim ibn Sallam da garibul hadith, haka na Abdul Razzaq a cikin musannaf da Baihaqi a cikin Sunan al-Kabir sun ruwaito cewa annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil qatil, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa duk wanda yake kisa Annabi yayi umarni an kashe shi, wa sabrul sabir, sannan kuma wani wanda ya tara mutum har yunwa ta kashe shi, wanda ya mishi musabara shine ka tara mutum ka tare shi har yunwa ta kashe shi, Annabi ce shi ma a tsare shi har yunwa ta kashe shi. Wannan riwaya tana cikin musannad Abu Dawud kamar da muka faɗa, sai dai abin nan wato akwai irsadi a cikinta, kuma yadda Rukudin ya ambata a cikin littafinsa, akwai kuma wani isnadi da ya zo da cikakken abin nan da sahabin shine Abdullahi dan Umar, amma kuma wancan din kamar da Baihaqi ya faɗa cewa lakinnar rajiha al-mursal, mursal din ya fi ƙarfi. Qala Abu Ubaidin, Abu Ubaidin yake cewa ai bi habsihi lil mauti, a ɗaure shi a jira mutuwarsa hatta ya muta, har sai ya mutu. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي يهبس الممسك في السجن حتى يموت. سيدنا علي يا بعد فتاوى شيوا الممسك وندي ريك وني اكا هربيشي كو اكا كشيش كو اكا اوليمي ايدو كو اكا ينكشيني الممسك وندي ريك وانا اكا كشيش فشيو كنشي شيني life imprisonment. يتي ذا يهبس الممسك في السجن hatta ya muta, za a kulle shi a gidan yari har ya mutu. Wanda ya mubasharanci kisan shi kisa ne a kan shi, amma wanda ya tare ko ya riƙe aka ɗaure ko makamanci haka, sai na da ya ce to shi hukuncin shi shine a yi mishi life imprisonment, a kulle shi a gidan yari har sai ya mutu. Wannan yana cikin littafin Abdul Razzaq As-San'ani da isnadi wanda yake rijaluhu thiqat. Faslun fi hukmihi fil muharibina, faslin dake bayani akan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi game da yan fashi, sune al muharibun, yan fashi, yan fashin daji, yan bandits, yan mai sunan su kidnapping, duk waɗannan sune. Inna ma za'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada, waɗannan dai mutane ubangiji Allah kawo mana dauki akan su. Hakama bi qati aidihim, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci yace a yanki hannayen su, wa arjulihim a yanki kafafuwan su, wa samli a ayunihim a tsone idan su, kama samalu ainar ra'i, kama yadda suka tsole idan mai kiwa. Ya zo a wata nuska ar-ri'a da jam'i, ko haka a can gaba ma wa tarakahum hatta matu ju'an wa atashan kama fa'alu bir-ri'a. To ar-ra'i ne, ar-ra'i ne mufradi ne, haka yake a cikin nuskar malamin, kuma haka yake ma a tarihanci. Kama yadda aka sani al-Imam Bukhari ya rawaito wannan kissa, haka nan Muslim ya rawaito ta da sauran malamai. Kisan waɗannan da suka zo Madina suna da buƙata zuwa ga su sha nono da tsarin raƙumi saboda ciwo da ke damun su na saɗaure. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama, suka je garken dabbobin sadaka, suka yi kwana da kwanaki suna treatment, kuma suka warke. Amma da suka warke sai suka yi rashin daraja, rashin kirki, suka kashe mai kiwon, suka daddatsa hannayen shi da ƙafafun shi, suka tsukare mai ido, suka kama hanya, suka kora waɗannan raƙuma. Zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan zamanin ne da babu hukuma da take kulawa da haƙoƙin mutane na jina ne ba. In yanzu ne sai ai ta Allah isa, ai ta sallallami, ai ta fitowa ana ba da statement na ta'aziyya, ɗan Facebook kuma su ɗauka su da ɗan Twitter su ta post. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada runduna nan da nan aka bi sawun su, kafin la'asar an dawo da su an kamo su. Annabi aka rusa, annabi ce a musu irin hukuncin da suka yi. Wanda Allah ya fara, inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu, har zuwa ƙarshen ainihin wato aya. Aka kama su, sun yanke hannu aka yanke musu hannu, sun yanke ƙafa aka yanke musu ƙafa, sun tsokale ido aka tsokale musu ido, sannan aka watsar da su akan alharra, akan duwatsun nan masu zafi, haka suka dinga furgima suna ƙara suna ihu har rayukansu suka fita. Abinda suka yi shi aka yi musu. To wannan shine shirye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da yadda ake mu'amalantar abin nan, wato al-muharibun sune yan fashi. Yan fashi ba a musu sassauci ko a tausaya musu sai in sun tuba. Dalilin tabu min qabli an taqdiru alaihim, kafin a kama su, idan suka zo suka miƙa kansu ga hukuma suka ce sun bada makamansu, sun tuba, suna so su repenting, to sai a karɓe su a haka. Amma an bayan an kama su ne, hukuncin su kawai ke. Kuma da ya zama ba a yin hukuncin, irin wannan ɗin shi ne al'amura suka zama yadda suke dinnan. Allah ka kawo mana ɗauki. Faslun fi hukumihi bainal qatili wa waliyil maqtul, wannan fasali kuma zai bayani akan shiga tsakani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wajen hukunci tsakanin wanda ya kisa da kuma waliyin jinin wanda aka kashe. Sabata fi sahih Muslim, ya tabbata a cikin littafin sahih Muslim hadisin Wa'il ibn Hujr kenan, anhu sallallahu alaihi wasallama, daga manzo sallallahu alaihi wasallama, anna rajulan idda'a ala akhara annahu qatala akhahu, wani mutum ya yi da'awar cewa wane ne ya kashe dan uwana, fa atarafa, sai wanda aka yi da'awa akan sa yace eh yayi kisan yayi. Fa qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace dunaka sahibaka, to wannan abokin husuman naka gashi ɗinka kama shi ka je ka kashe, na baka yanci. Falamma walla, ya juya baya, kala, sai Annabi ya ce in qatalahu fa huwa mithlu, in har ya je ya kashe wannan da ya kashe ɗan uwansa ya zama irinsa. Annabi ya faɗa haka faraja, sai mutumin ya dawo. Fa kala, sai ya ce ya Rasulullah, innama akhastuhu bi amrika, kai ka bani umarni ka ce in kama shi in kashe, yanzu kuma ka ce na kashe shi mun zama ɗaya, mun gane kan wannan katin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya ce mishi, amma turidu an tabu an yabu abi ismika wa ismi sahibika, shin ba ka so ya dauki ɗawainiyar zunubinka da zunubin ɗan uwanka da ya kashe? Fa qala bala, ce gaskiya ne ya manzo Allah, ina son haka. Sai Annabi ya ce fa khalli sabila,
ka kyale shi ka bar shi da zanubin da ya diba wannan hadisi yana cikin sahih muslim a cikin kitabul qasama to wa fi qawlihi fa huwa mithluhu qawlani ya annabi yake nufi da fa huwa mithluhu bale yace akwai zance guda biyu ahaduhuma zance na farko annal qatila idza uqida yadu atunuska da qida kawai to a gyara idza uqida shi wanda ya kisa idan aka rama kisan minhu daga gare shi saqata ma alai to yanzu ba abun shi bashin wani abu duk wanda ya wani laifi da akwai wanda akwai watan sakamako a duniya na haddi ko kisasi idan aka yanke mushi wannan din mun ji a baya don Allah ya so ko ya je lahira ba za a bincike shi game da wannan saboda wanda ya kisa idan an kashe shi to an gama wannan kisan a duniya fasara huwa wal mustaqidu bi manzilatin wahid sai zama da shi da wannan da ya kashe shi din da ya ramuwa sun zama babu wanda ake bi bashin kisa a lahira shi yake rubi da ya zama sun zama iri daya yayi kisa an rama shi kuma wannan an mai kisa ya rama in an je lahira babu wannan kisa shi annabi yake nufi da sun zama mislahu dai daga cikin ma'anar ke wa inna ma qala fa in qatalahu fa huwa misla kaga ya ce ne yayin ya kashe shi huwa lam yakun kaga annabi bai ce innahu bi manzilati qabla al qatl bai ce daya saki kafin kisan ba kafin kisan shi wancan ana bin shi jini shi kuma wannan ba abin shi kuma kaga ba inda ya suke ba amma in ya kisa to dukan su biyun ba abin su jini alalin kuma kowa yayi kisa a cikin su wancan ya kisa a karo na farko wannan ya kisa ta hanyar daukar fansan kisa ko amma kuma kowa ba abin shi bashi shine ma'anar fa huwa mithluhu wa hadha yaqtadil mumathala ba'da qatli wannan yana nufin sun yi iri daya ne bayan kisa wa inna ma qala fala ishkala fil hadith to karkashin wannan ma'anar babu wata tangarda game da ma'anar hadisi wa inna ma fihi ta'ribu li sahibil haqqi bi tarkil qawli qawdi wal afu sai dai kamar annabi akai kaice sallallahu alaihi wasallama yana yiwa wanda yake bin bashin binin wani jinin wani tayi ne tayi haka cikin shagube cewa da zai hakura kai ya dauki fansa yayi abuwa da yafi ya mishi wasani ma'ana ta bi annahu in kana lam yurid qatla akhihi fa qatalahu bi in ya zama da cewa shi wanda ya kisan na farkon bai nufaci kashe dan uwan wannan da ke neman jini ba sai kuma shi wannan ya zo ya kashe mutumin a sanadiyar dan uwan shi da aka kashe wanda kisan bai zo da gangan ba fa huwa muta'addin mithluhu to da shi da wancan duka sun yi ta'addanci iz kana alqatil muta'addiyan bil jinaya domin shi ne kisan koda bai yi asalin nufatin kisa ba mafi karanci a ce kisan kuskure ne kuma kisan kuskure jinaya ce haka shi ma wannan ya kashe wanda ba shi kashe mai dan uwa da gangan ba shi ma yayi kisan kuskure shi ma yayi jinaya wal muqtassu muta'addiyan haka mu'tadiyan afwan wancan ma mu'tadiyan ne mu'tadiyan ba muta'addi ba muta'addin ba huwa mu'tadi huwa mu'taddin ba muta'addin ba to haka wannan shi ma dai fa huwa wal muqtassu mu'taddiyan wato kana muqtassu mu'taddiyan kenan bi qatli man lam yata'ammad al qatla ta hanyar kashe wanda bai nufaci kisa da gangan ba wa yadullu ala hada ta'wili ma rawal imam ahmad fi musnadi da gaskiya abinda ke nuna wannan ta'wilin shine abin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito a cikin musnadinsa anan an samu wani sabu qalam al-Imam Ibn Qayyim ya danganta wannan riwaya kai tsaye zuwa ga musnadin Imam Ahmad ibn Hanbal kuma mun sani a tarihi cewa ya hada wannan littafin amma dai bincike ya nuna cewa wannan riwayar ba ta cikin musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal sai tana cikin wato littafin Ibn Abi Shaybani da Abu Dawud da Tirmidhi Allah ya gafarta mana gaba daya min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qutila rajulun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace an kashe wani mutum a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farufiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai aka kai kara zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fadafahu ila waliyil maqtul sai wanda yake kisan sai annabi ya kama shi ya baiwa ɗan uwan wanda wato wanda aka kashe fa qala al-qatil sai wanda ya kisan yace ya rasulullah ce ya manzon Allah ma aradtu qatluhu wallahi ban yi nufin kashe shi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil wali sai annabi ya ce ma majibincin jinin amma innahu idza kana sadiqan in dai da gaske ne bai nufin kashe shi ba thumma qataltahu kai kuma ka zo ka kashe shi da sunan ramuwa da khaltan nara wuta za ka shiga fa khalla sabilahu sai ya kyale shi wancan ma fa khalla ne ba fa khalli ba afwan fa khalla sabilahu sai ya kyale shi sai malaki ce wa fi kitab ibn habib fi hadha alhadith ziyadatu a cikin littafin ibn habib a wannan daidai wajen akwai wani kari wa hiya qala nabi sallallahu alaihi wasallama amdu yadin wa khata'u qalbin nabi yace amdu yadin hannu yayi gangancin kai duka wa khata'u qalbin amma zuciya bata nufa ciki sa ba shine abin da yake cewa man salauta ko agon lauyoyi ne yanzu ka bugi mutun dukan da al'adance baya kisa amma ka buge shi ne da nufin kana so ka ji mai rauni ba kisa ba ka buge shi da sunan kai fushi duka kai nufi amma dukan ba na kisa ba sai zama ashe ran shi na daidai wajen yazo da ajali ko sai ya fadi mu wani ma zai zo ne ya bugi wanda yazo karewa ana kokowa da dan uwanka da abokin gabanka ka zo ka kawo duka sai abokin gaba ya duka sai ka bugi dan uwanka ka kashe shi kaga shine a abin nan amdu yadin hannunka da gangan ya kai duka wa khata'u qalbin da kuma kuskuren zuciya to wannan karin da malai ya ambata nan shi ma an same shi ne kawai a cikin littafin Jami' ibn Wahab wallahu a'lam faslun fi hukmihi bil qawdi ala man qatala jariyatan wa annahu yuf'alu bihi kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci bil qawdi da daukar fansa da kisasi ga wanda ya kashe baiwa kuma cewa abin da ya mata shi za a yi masa sabata fi sayyaini ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisan Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda anna yahudiyan radda ra's jariyatin baina hajarain ala awdahin laha wani wato wani ba yahude a Madina ya kama wata budurwa wata baiwa sai ya kwankwada kanta tsakankanin duwatsu guda biyu ala awdahin laha dan ya sace wasu wato kayan karas dinta sune ai fuliyin fa ukhida sai aka kama shi kafin ta mutu an tambaye ta wane ne ta ce ta girgiza kai wane ne ta girgiza kai wane ne wadanda ake tsammanin sune za su yi wannan aika ana fadan shi ta gyada kai alama a sai aka ji aka kamo shi fa atarafa sai ya furta cewa lalle shi yayi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yuradda ra'suhu baina hajarain sai annabi sallallahu alaihi wasallama yasa shi ma aka kwankwasa kanshi tsakanin dutse guda biyu ma'ana aka aje dutse aka sa kan sannan aka rotsa mai daya yadda ya mata shi ma kaza sai aka wanda ya bai wata baiwa guba ta sha shi ma sai a bashi guba ya sha wanda ya taka mata wuka a taka mai wuka wanda ya fasa kwalba ya soka mata shi ma fasa kwalba a soka mishi yanzu babu bayi da wannan ma'anar ta bayi amma kamar yadda malamai suke faɗa irin masu aiki a gidajen mutane din servant da irin housemaids wanda abinda ake musu bautatarwa ne idan wata matar gida ta yi ma wata mai kasan suna abusing dinsu a zage su a buge su a basu cikin ragga a hana su abinci a tsine musu albarka duk babu abinda ba a yi idan aka yi rashin sa'a uwar ɗakinta ko uban ɗakinta wanda ba yi da tausayi ne ko ba su da imani haka za su yi ta ba su ‘ya’yan mutane wahala to duk wanda ya yi irin wannan to hukuncin shi kenan Allah ya kyauta malam ya ce wa fi hadha al-hukmi a nuska ku ya zo da wa fi hadha al-hadith ko wa fi hadha al-hukmi ne haka malam ɗin ya rubuta dalilun ala qatlil rajuli bil mar'a wannan hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko wannan hadisin ya zo da dalili akan cewa ya halasta idan namiji ya kashe mace a kashe shi wa ala anna aljani yuf'alu bihi kama fa'ala kuma wanda yake criminal yayi laifi na kisa za a aikata mishi irin abin da ya aikata ne sai dai irin abin da ya aikata din wanda shari'a ta hana kamar wanda ya kona wani da wuta
shari'a ta hana a kona mutum to sai a canza mishi nau'in kisa din wa annal qatl ghilatan haddun ana kuma babu lafazin haddun din wa annal qatl ghilatan haddun la yushtaratu fi idhnul wali kuma a kashe mutum a mai kisan gilla bayan yayi kisa a mai irin wannan kisa to haddi ne wanda ba sai an nemi sharadin izinin waliyin jini ba wanda yake kisan gilla kisa na rashin imani to haddin da za a tsaya mai anan babu zabi a ce sai an tambayi waliyin jini me yake so shugaba zai aiwatar da kisa kawai akan shi ina fata mun gane wanda ya kashe wanta hanyar kisa na rashin imani shine qatlul gila kisa na rashin imani kisa na rashin tausayi kisa wanda babu dalili babu mubarrik to za a yi mai kisa ne shugaba zai mai kisa ba tare da an bai wa wakilan jinin zabi ko za su karbi diya ba bayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yadfa'u ila awliya'iha annabi bai mika wannan mutumin zuwa ga mazowa wannan mata ba walam yaqul in shi'tum faqtuluhu wa in shi'tum fa'fu anhu annabi ce kun ga dama a kashe shi kun kan ga dama ku sake shi ba bal qatalahu hatman shi mai kisa sallallahu alaihi wasallama kawai shine ya yanke hukunci a kashe shi wa hadha madhhabu malikin wannan ita ce mazhabin imamu malik imamu darul hijra Allah ya gafarta mishi sai malam yace wa ikhtiyaru shaykhil islam ibn taymiya za'un malamin shaykhul islam ibn taymiya kamar yake cikin kitabul furu' da al-ikhtiyarat na al-ba'd wa man qala da shi da wanda suka ce innahu fa'ala dhalika li naqd al-ahd suka ce ba haddi bane annabi ya tsayar a yayi haka ne saboda wannan ba yahude ya warware alƙawarin da aka yi na zaman lafiya da yahudawa a madina sai malam yace lam yasiha wannan zaɓin bai da inganci ya ci garan malamin su kenan go ibnu kayyim ya ci garan ibnu taymiya da ba kaga kamar da muka sha fada shin garan malami bai nuna wulakanta shi ko ba a yin shi da aibatawa ko bai nuna wannan da ya ci garan nashi shikenan ya ci amanar shi ko baya kauna shi ko yana tukiyar yanzu yafi shi ilimi ibnu kayyim duk baya yin wannan kaji sai da yayi kirari yace wa ikhtiyaru shaykhil islam ibnu taymiya za'un malan shehin musulunci dan taymiya wa man qala da shi da wanda suka ce innahu fa'ala zalika naqd al-ahd ya aikata haka ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kai alƙawari yace lam yasiha ba zabi ne mai inganci ba fa inna naqd al-ahd la turkhadu ra'suhu bil hijara kuma wanda ya kare alƙawari ba abinda aka ce a mushi ba bal yuqtalu bis sayfi na'am na'am zai daukan wannan zance wa za mu zo malikin waqtiyaru shaykhul islam ibn taymiya zai daukan haka amma in ka koma ba hakan bane yes zai daukan haka din sai ya zama zancen saban daga wa man qala ne amma sai mu saki dubawa wa man qala innahu fa'ala dhalika li naqd al-ahd lam yasiha wanda yace wato ya aikata haka ne don ainihin wato a saba alƙawari warware alƙawari lam yasiha zancen shi bai inganta ba fa inna naqd al-ahd lam turkhad ra'suhu bil hijara sai zama kenan tunda ya zama adafi wa hadha madhhabu malikin wa madhhabu shaykh al-islam wa ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiya abinda ya jani zuwa ga haka aya da ya saka da kuma wato kaman magana wacce ta faduwa amma zai iya dauka haka din amma za mu sake dubawa insha Allah menene asalin ikhtiyar na ibn taymiya wallahu a'lam jazakumullahu khairan fa inna naqd al-ahd la turdakhu ra'suhu bil hijarati bal yuqtalu bis sayfi wanda ya ainihin wato warware alƙawari ba a kankwasa kan shi da dutse sai dai a kashe shi da takobi imam malik shi wannan magana ta shi tana cikin zafin al-mudawwara cikin mujalladinta na 4 da az-zakhira shi ma ya kawo a juz'i na 10 malam yace faslun fi hukumi fi man daraba imra'atan hamilan faqarahaha hukuncin wanda ya ainihin wato ya daki wata mata wadda take tana da ciki fatarahaha fatarahaha sai ya zo mata da ciki har ya ainihin kashe ta ya fadar da ita fi sayyani a cikin bukhari da muslim wannan hadisin abu huraira ne anna mar'atayn min hudhailin wasu mata guda biyu cikin kabilar hudhail ramat ihdahuma al-ukhra bihajarin faqatalatha wa ma fi batniha suna fadan su na mata sai daya ta jefi daya da wani dutse sai ta kashe wanda aka jefa din ta kuma kashe abin da ke cikin matar matar mai ciki ce faqada fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghurratin abdin aw walidatin fil jari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ta bada diyar bawa namiji ko mace wannan ita ce diyar dan cikin waja'ala diyatal maqtulati ala asbatil qatil diyar ita kuma wanda aka kashe din ita uwar da aka kashe ita kuma sai aka ce al asaba magadan ita wannan da take kisa ɗan uwanta da babanta da yayinta su za su biya diya mugallara ita kuma ta biya diyar ɗan cikin hakaza fi sayyani haka yazo a cikin bukhari da muslim wa fi nasa'i a cikin sunan nasa'i kuma faqada fi hamliha bi ghurra sai hukunci game da cikin cewa a biya diyar bawa wa an tuqtala biha ita kuma uwar ita kuma wanda ta kashe a kashe ta sakamakon uwar da ta kashe kaga mutane biyu ta kashe su ga uwa da dan ciki to dan ciki diya ce aka biya bawa guda daya ita kuma matar a wannan riwaya ta Imam Nasa'i sai Annabi ya ce a kashe ta wa kazalika qala ghayruhu aidan haka nan wata riwaya ma wadda ba ta Nasa'i ba innahu qatalaha makana aka ce Annabi ya kashe wannan mata sakamakon kisan da ta yi was sahihu annahu lam yaqtulha abin da yake ingantacce shine Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe ta ba saboda mene bi ma ta kaddama saboda abin da yake cikin abin da ya gabata cikin Bukhari da Muslim wa qadara wal bukhari fi sayyi'an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد في جنين امرأة من بني لحيان يغرى النبي صلى الله عليه وسلم يهكنشي غمدا وني جنجري نما توتا ماتا تبنو لحيان دا أبيا واتو عبد أو وليدا باوا نمج كومش ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت سنما تر دا أكا أينهم واتو يهكنشي أكنت تشيوازات بيا ونن sai ta mutu faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna mirathaha li baniha wa zawjiha nabi ya hukunta cewa gadanta da ƴaƴanta ne da mijinta wa annal aqla ala asabatiha sannan abin da ke kan kisan da tayi shi kuma yana kan ƴan uwanta al asaba ke saboda matar kafin a yanke hukunci ne ta mutu ita ma wataƙila ita ma da mata ji rauni ko kuma yayi ne dai ajalin ta yazo wa fi hadha al hukmi anna shibhal amdi la yujibul qawada wannan hukunci na nuna cewa shibhul amdi man salauta la yujibul qawada baya wajabtar da ainihin wato kisasi saboda abin da tayi irin wancan ne da muka ji tayi nufin jima matar rauni ba tayi nufin kashe ta bane sai yazo da ajali shine shibhul amdi wa anal aqilata tahmilul ghurrata tab'al liddiya sannan kuma ita wato abin nan masu biyan diya sune al-aqila za su dauki dawainiyar wato abin nan al-ghurra bawon da za a biya ta ba al-diya da abin da biyo bayan diya wa anal aqila humul asaba kuma usuwa ne ne al-aqila suwaye masu biyan diya sune al-asaba waɗanda suke iya cinye gadan mutum gaba daya uba da 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 wa da kani waɗannan sune da anni da baffa waɗannan wanda in babu kowa suna da ƙarfin cinye dukiya gaba daya to su za su rarraba su biya wa anna zawjal qatila la yadkhul ma'ahu miji bai cikin al-aqila bai cikin asaba saboda shi bai cinye gado duka shi gadan ma na iya warwarewa an samu saki gadan shi ba tabbatacce bane tunda akwai aure akwai saki wa anna auladaha aidan laysu min al-aqila haka nan ƴaƴa su ma ba sa ciki al'asaba anan to kenan iyaye ne da yayi da kanni da baffanu da kawunnai maza sune za su raba wannan diya ta da dan uwan su ya kisa sai su biya wannan diya na maka muhimmancin rai a cikin shari'ar musulunci cewa idan wani dan uwan ku ya kisa to duk kun shiga magana ba shi kadai bane ya shiga magana sabanin idan ya sha giya ko ya zina ko ya sata wannan ya shafe shi ne kadai shi kadai amma in yayi kisa ya zubar da jinin wani to duk dangin zai shiga magana Allah ya kyauta faslun malai ce ga wata gaba fi hukumi sallallahu alaihi wasallam bil qasamati fi man lam yu'raf qatilu hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da al qasama shine a bada rantsuwa a ce a samu mutum 50 siran su rantsi idan sun rantsi cewa wanda muke tuhuma ko su wanda muke tuhuma da jinin dan uwan mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga wannan zance a abin nan ya biya diya sabata fi sayyaini ya tabbata a cikin bukhari da muslim shi ko wannan hadisin salib ibn abi hasmani annahu sallallahu alaihi wasallam hakama biha bainal ansari wal yahudi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da kasama tsakanin wato yahudawa da ansarawa wa qala luhuwaysa wa muhayisa wa abdurrahman nabi ya ce waɗannan mutanen guda uku huwaysa da muhayisa da abdurrahman cewa atahalifuna wa tastahiquna dama sahibikum za ku iya rantsuwa cewa kun rantse da Allah wane ne ya kashe shi mutum ne aka ganshi an kashe shi a tsakankanin wasu anguwanni ko gidaje kuma akwai mutanen da aka san yana da gaba tsakanin shi da su a wurin saboda ko sai aka yi azumin cewa su wane ne aka yi karar goma zalla sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce ina shaida aka ce babu shaida amma dai a wurin kaza aka ganshi sai nabi ya ce to za ku rantsuwa sai a ba ku diyyar jininsa sai suka ce ta ya za a yi amrun lam nashhadu wa lam narahu ya za mu rantsi a ga abin da bamu gani ba bamu shaida ba aga su suna da gaskiya da nagarta in mu ne yanzu da haka sai mutum ya ce ai wallahi kawai kaza ne kafin ma a bashi rantsuwa ma ya rantsi ai wallahi ba wanda zai kaza sai wani kaga yastahlifuna qabla an yustahlifuna ke ya kamata mu kiyaye wannan mu daina saurin rantsuwa da ba da shaida akan abin da bamu gani ba wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lilghaibi hafiz ba mu shaida ba sai da abin da muka gani sai aka ce ya qalu ya abata inna ibnaka saraka danka lalle yayi sata to abin da suka ga an ce ba su ga san da ya dauka ba amma sun ga an ciro a siqayatul malik daga jakan shi ko so kaga ba zai da ta shiga ba sai da aka saka ta kuma an tume shi an ce sata yi da suka ce inna ibnaka saraka danka yayi sata amma abinda muka gani ne ko muka shaida ba mu san background din case din ba so kaga in ba ga abu ba kar ka sake ka shaida wani shi yayi kaza wani yana kaza su wani sun ci kudi su wani suna sata su wani munafukai ne su wani ɗan kaza ne irin wannan abin nan wato abin nan rajaman bil gaibi da muke yi muna tarawa kanmu unnecessary zunubi ne jama'a Allah ya gafarta mana fa qala sai annabi ya ce to fatubri ukum yahudu bi aymani 50 to yahudawa su zo su rantse su 50 a samu mutum 50 a cikin su rantse idan suka rantse shikenan sai a ba wannan shari'a sai dai gaban Allah fa qalu sai suka ce kaifa naqbalu aymana qaumin kuffar ya manzon Allah ta ya za a yi ka ba kafirai dama su rantse kuma ka karba da annabi sallallahu alaihi wasallam yaga abin da ya zama rikici fa wadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min indi sai annabi ya cire dukiya a cikin dukiyar musulunci da take hannunsa sai ya biya dan a zauna lafiya ya biya diyya wannan ya daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da islahu dhatil bayn toshe kafan rikici da kafan barna ana son duk mutumin da yake jagora ko shugaba ko mai fada a ji ya koyi wannan tarbiyyar ya koyi zai iya cire dukiyarsa ya biya kuɗin da wani ya cinye na bashin wani dan a zauna lafiya ya biya dan raba wata husuma ya biya dan kashe wata fitina kuɗin haya kuɗin masu nefa kuɗin gyaran kwata a anguwa kuɗin masu gadin anguwa kuɗin haka kabari ire-iren su ga sunan wannan ya daga cikin abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da makanta a baya ya cire wani mutum daga shugabanci ya sa wani saboda an ce mene fa inna ghayra anna nubakhiruhu shugaba ne amma yana da rowa za a zo duk mutane suna jin yunwa ya kishi musu abinci za a zo duk mutane suna da bukata a ga ya shiga gaba wajen aikata wani abu ya ki kana jagora ana tafiya za a je wani gari man mota ya kare ka tsaya ka ta latsa wayarka kai ake jira ka biya kuɗi kane shugaba kuna da gaba za ka yi claiming me yin amfani a ka shugaba an je gun yan sanda ana so a yi magana da su ko za a dan ba su dan na shan ruwa kawai kai sai daga koma gefe kawai kana muzurai to ba shugaba bane kai kenan an zo a cikin anguwa ana rigima tsakanin wani da matar shi me rigimar tana bin shi bayan shin kudin cefane na sati to me amfanin ka an zo gun kana mai anguwa ba za ka yi wannan sulhu ba wani eh ga wannan kudin kai hakuri sauran ka yafe mata na biya rabi dole duk fushin da yake ciki sai ya sauko ke kuma ki dinga yin kaza to ana son shugaba sai ya zama yana da wannan samahar saurin idrakin cewa da kyauta da daukan mataki da daukan hammala zai iya warware rigingimu da yawa ana son shugaba ya zama mai wannan daga nan bari mu bar mu bar shi sai mu tashi daga farkon faslin faslun fi hukumi fil qasamati mun zo anan za mu tashi insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi